أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya sake karanta saduwanmu a wannan yammaci na ranar Laraba wanda yake 20-30 ko watan ya fito, sabon wata ya fito. Ya fito kenan ɗaya ga wata, ɗaya ko biyu ga wata kenan na Rajab. Biyu ga watan Rajab. Hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 443, wanda ya daidai da 2 ga wata na 2 miladiya ta 2022. Insha Allah kuma wannan shine darasin mu na 7 a cikin wannan littafi, sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha. Wato siffar sallar annabi sallallahu alaihi wa sallama tun daga kabbar al-harama hayya zuwa sallama, kamar kana ganin yanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah, kamar yanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi, sallu kama ra'aytumuni usalli, wato ku yi sallah kamar yanda kuka gane ni ina yin sallah. A satin da ya gabata mun tsaya ƙarshen inda malam ya yi bayani akan al-qira'a, wato karatu, wanda muka ce malam yanda ya janyo mana wato karatu na cikin wannan littafin, zan magani kai tsaye siffar sallar ce ake. Mun gani du'aul istifta, bayan ka yi addu'a bude wato sallah kai tsaye, me ya kawo ma ya kawo maka qira'a karatu. Karatu mi zakka fara yi shine zakka yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wanda mun gani irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin su, sannan kuma wala yajharu biha, wato bai bayyana su. Kenan zai isa a asirce, zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim a cikin ransa a asirce, ba zai bayyana ba, dukun ya dauko karatun Fatiha. Kenan shine zan mu tashi al-qira'atu aya aya aw ayatun ayatan ayatan ko ayatun ayatun. Kenan qira'a daki daki, aya aya, yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake. Wato nan zan mu gani irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake karatu. Ina mu dai ta muka karatun mu da yanda annabi yake yi, haka muke yi ko kuma yaya muke yi? Malam yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace summa yaqra al-fatiha, idan ya bude da bismillahir rahmanir rahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, sai ya karanta suratul fatiha, shine yace al-fatiha. Kenan yace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, kamar yanda zan mu gani. Malam yace wa yaqta'uha ayatan aya, wato yana rarrabe ta, yana ciccira ta aya aya, wato daki daki annabi sallallahu alaihi wasallam yake karatu. Menene ma'anar karatu a yi shi daki daki? Duk lokacin da zaka yi karatu daki daki, zaka gani kahi tadabburin shi, kahi halarto ma'anar menene ake faɗi. Yanzu wanda zai zo zai karanta Fatiha yace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wani cikin sai wanda kahi minti daya yi da Fatiha, to ka gani ba zaka iya halarto ma'anar menene kake faɗi. Zan mu gani irin daga cikin falalar Fatiha, in Allah subhanahu wataala ya kaddarta a wannan darasin zan mu gani irin falalar ta. To shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake karatu daki daki, in yayi bismillahir rahmanir rahim sai ya kyale, shine malam yace summa yaqif summa yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, haka daki 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 daki. To kenan kaga wannan shine zai taimaka maka wajen kai tadabburi. To haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake karata shi. Da yawa wasu masallatai zaka gani ya gurgurdo wasu limammai suna kokarin kwatanta wato yin karatu daki daki, wanda shine karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine kai mai sauraro za a baka damar ka ringa bin wato karatun aye da san me ake fadi haka shi ma limamin yana bi yana san me ake fadi idan wannan wanda ya zama to ana karanta da gaugawa ko kuma wannan zaka ga na farko babu khushu'i sosai na biyu kuma zai zama to wato la'alla ka samu wani lahani wani kuskure kadan ya huce ko kuma wani abu makamancin haka kenan wannan shine da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai mana yace wa hakaza ila akhir as-sura wato haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta har zuwa karshen sura kuma har ya dauko wata sura yana karatu bayan karatun bayan Fatiha wato haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi sai malam yace wa kadhalika kanat qira'atuhu kullaha aw kullaha yaqif ala ru'usil aya wala yusilha bima ba'daha wato annabi sallallahu alaihi wasallama haka karatun shi ya kasance a dukkan kowace sura da take bayan Fatiha in zai yana tsayawa akan aya bayya gama ta da wada misali ka zo ka ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ka gama aya biyu to annabi sallallahu alaihi wasallam bai yin haka idan yace alhamdulillahi rabbil alamin sai ya tsaya arrahmanir rahim sai ya tsaya kenan taki haka annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake karatu sai malam yace wa kanat taratan yaqra'uha maliki yawmiddin wato wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa idan yazo wajen malik yawmiddin yana karantawa da malik yawmiddin dan malik yawmiddin mamallakin ranar sakamako ko kuma kace malik yawmiddin mai mulkin wato ranar sakamako kamar yadda Allah subhanahu wataala ranar tashin alkiyama zai zo yace limadil mulkul yawm lillahi alwahidul qahhar kenan wannan duka ruwayan sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kana iya kace malik yawmiddin ko kuma kace malik yawmiddin kenan duka sun yi kenan wannan shine yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karatu kenan wannan mu duba mu gani yanda malam a tartibul litain hatta da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karatun sai da ya kawo mana dan mu san wato siffar sallar ce zan mu koya Allah subhanahu wataala ya taimaka mana ya sa mu yi amfani da abin da muke sauraro ga baki daya sai malam yace rukuniyatul fatihati wa fada'iluha wato rukuniya idan aka ce rukuniya ana nihin rukuni cewa fatiha a karatun sallah wato wajibi ce rukuni ne wanda sai ka kawo ta idan aka ce abu rukuni ne gimshiki ne kenan dole sai ka kawo shi wato a cikin wato sallaka to kuma shine malam zai kawo mana cewa fatiha rukuni ne a cikin sallah da kuma falalatta zan buga daga cikin falalolin fatiha wanda malam ya kawo sai malam yace wa kana ya'zumu min sha'ani hazihi sura fa kana yaqulu wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana girmama sha'anin wannan sura suratul fatiha haka ya kasance yana cewa la salata liman la yaqra biha bi fatihatil kitabi fasaida wato babu sallah ga mutumin da bai karanta ba fatihatul kitab wato suratul fatiha malamai suka ce me yasa ake ce mata fatihatul kitab saboda da ita ake bude littafi idan aka bude alqur'ani da ita ake fara karantawa kuma suka ce bantin wannan kuma a cikin sallah ma ita ce ake fara karantawa kenan wannan suratul fatiha babu sallah cikakka ga mutumin da bai kawo ba suratul fatiha zan mu gani a wani lokaci akwai wanda bai iya ba misali bai iya ba suratul fatiha la'alla ya shigo musulunci ne yau kuma lokacin sallah yayi to shi ya zai malam zai kawo mana bayanin shi a gaba kenan wa fi lafazin a wani lafazi kuma yace la tujzi salatan la yuqra'u ar-rajulu aw la yaqra'u ar-rajulu fiha bi fatihatil kitab wa taratan yaqulu man salla salatan lam yaqra' fiha bi fatihatil kitab fa hiya khidajun ghayru tamam wa to annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wato sallah bata cika ba ga mutumin da bai karanta ba wato fatiha idan zakai sallah kenan dole ka kawo fatiha ka karanta ta haka a wani lafazi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk wanda yayi sallah bai karanta ba wato suratul fatiha to wannan sallah ba cikakka bace ba ghayru tam ba cikakka bace ba kenan wannan duka ne yake nuna mana wato wajibcin karanta suratul fatiha a cikin sallah kenan idan zaka yi sallah ya zamanto ka karanta wato suratul fatiha wanda idan muka duba annabi sallallahu alaihi wa sallama a mutumin wannan al-musi'us sala Khalid bin Rafi' da yazo ya koya mishi yanda zai yi sallah a ciki ya karanta mishi ya karanta abin da ya sawwaka wato a cikin alqur'ani to shin idan ka zo ka karanta wani abu ba Fatiha ba a cikin sallah sallar ka tayi koko ba tayi ba tunda Allah ya ce faqra'u ma tayassara min al-Qur'an misali kai ne ka iya Fatiha kai ka karanta wani abu ba Fatiha yayi yi ba kenan dole ka dawo yanda sunna ta karantar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar kenan wannan suratul Fatiha a karanta ta shine abin da yake wato wajibi a ciki malamai sun yi sabani Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wannan mas'ala ta karanta suratul Fatiha yana daga cikin mas'ala wanda malamai suka yi sabani mai girma akan wajibcin ta ga wanda yake bayan liman yace kuma ita mas'ala ce wadda mutane al'umma ta musulmi suke da buƙatar wannan abu saboda menene annabi nan ya ce duk wanda ya karanta ta su bai da sallah ko kuma sallar shi bata inganta ba ko sallar shi bata cika ba ko kuma sallar shi ba cikakka bace ba kuma he ya zamanto wani hadisi sun zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ku ringa musabaka da shi kada ku ringa yayayya da shi a cikin karatu lokacin da yake karatu ku ku yi shiru fa idza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta alqurani to ku kyani to taka kaliman yana gaba yana karanta alqurani to kai ma mu ya zakai kuma an ce babu sallah game da mutumin da bai karanta ba suratul fatiha kenan wannan mas'ala ce wanda malamai suka samu sabani da yawa a cikin ta wasu suna ganin a lokacin ma wajibi ne ka karanta kamar yadda zamu zo mu gani wasu kuma suna ganin cewa a sai dai ka ringa bari dan liman duka dai bayani zai zo insha Allah ta'ala sai malam yace yaqulu qala Allah ta'ala kenan nan malam ya kawo mana abu na farko kafin nan wa yaqulu ya kawo mana akan cewa suratul fatiha karanta ta rukuni ne daga cikin rukunnan wato sallah sai nan kuma zai kawo mana falalatta falalatta shine malam yace qala Allah ta'ala tabaaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfayn wato Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin falalar fatiha ya raba sallah bi ma'ana ya raba sallah ai ya raba suratul fatiha sakankanin shi da bawon shi rabo guda biyu ya raba ta kenan gida biyu yace fa nisfu hali wa nisfu hali 'abdi rabinta nawa ne rabin kuma na bawa ne idan mutun yazo yana karanta suratul fatiha to abu guda biyu ne rabi na Allah ne rabi kuma nashi ne zan mu gani yane ne sai malam yace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa li abdi ma sa'al kuma na ga bawa na inji Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya roka aina a cikin suratul fatiha saboda akwai addu'a a cikin suratul fatiha wata addu'a ce ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya wannan addu'ai shi yasa malamai suka ce babban addu'a a cikin rayuwar dan adam wanda zai yi ita ce wannan addu'a wata addu'a ita ce addu'a ka nemi Allah subhanahu wataala ya shiryar da kai hanya madaidaiciya suka ce dan me yasa suka ce ka duba ka gani wannan ihdina siratal mustaqim a wuni inda kai kana sallah a wuni he ka roki Allah su 17 wata addu'a kake yi haka so 17 kake roƙon Allah ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim kenan malamai suka ce wannan ita ce wato addu'a da babban addu'a wanda mutum ya kamata ya naci akan roƙon Allah subhanahu wataala ya shiryar da shi wato hanya madaidaiciya ya bashi tabbatuwa akan wannan addini sai malam yake cewa waqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa iqra'u yaqulu al-'abd wato ku karanta bawa yana cewa alhamdulillahi rabbil alamin idan mutun yazo zai karanta yana cikin sallah yayi kabbara yayi bismillah zai karanta suratul fatiha farkon abin da zai ce shine alhamdulillahi rabbil alamin to idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya baka amsa yace hamidani 'abdi wato bawa na ya yabe ni bawa na ya gode mini ka saurara kai ne kake sallah to yanzu da a ce sallar waccan karatun ne kake alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmin kaga abun ba yayi ba shi yasa karatun annabi daki daki kai ma idan ka zo kana tadabburin cewa idan na ce alhamdulillahi rabbil alamin wato Allah subhanahu wataala yana magana ya ce muni hamidani 'abdi idan ka san dole ka tsaya ka daidaita ka yi karatun ka daki daki yanda Allah subhanahu wataala yake so kenan shi yasa menene muke so a cikin sallah kullun ka ringa tadabburin wai menene kake yi sallah ce kake yi ba wani abu ba idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah subhanahu wataala yace hamidani 'abdi sai ka ci gaba arrahmanir rahim sai yace asna alayya abdi, wato bawa na ya yabe ni, kace Allah shine mai rahama da jin kai. Allah yace bawa na gashi nan ya yabe ni. Shi yasa a can bayan in buku manta ba, muka ce matukar mutum da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hana waiwaye a cikin sallah, me yace? Tai lokacin da bawa yana sallah, Allah subhanahu wataala yana fuskantar shi. Idan ya zamanto ya waiwaya, Allah ya fuskanci ka ka waiwaya kai kuma, sai Allah ya juya shi ma. To ka gani, shi yasa ake so kenan ka samu nutsuwa. To bancin fuskantar da Allah subhanahu wataala yake ma kuma yana medo maka, kace alhamdulillahi rabbil alamin, yace hamidani abdi, ar-rahmanir rahim, yace athna alayya abdi. Idan kace maliki yawmiddin, Allah subhanahu wataala yace majjadani abdi. To kana ji yanda Allah subhanahu wataala yake meda maka. To wannan farkon wannan ayoyi guda uku wato duka na Allah subhanahu wataala ne, tunda duka Allah ne kake godi, kake yabo, kake gode mishi, Allah kake jinjina mishi. Shi yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wato ya Allah gare ka muke bauta, gare ka muke neman taimako. Sai Allah subhanahu wataala ya ce mi, fa hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala, wato wannan tsakankani da nawu da nan da ni da bawa na ne, kuma na da na ga bawa na abin da ya roka. Menene ka roka? Kace iyyaka na'budu, ya Allah gare ka kai kadai muke bauta ma, gare ka muke bauta, wa iyyaka nasta'in, kuma gare ka ne muke neman taimako. Bautawa kuke ma Allah subhanahu wataala, tsakaninka da Allah, neman taimako kuma wa wajen wa kake? To wajen Allah. Sai Allah yace wa li abdi ma sa'ala, alba ma bawa na abin da ya nema, za a taimaka ma, duk taimakon da kake so Allah zai taimaka maka. Kenan shine yace hada li abdi wa li abdi ma sa'ala, yace ihdina, yaqulu al abd, bawa zai ce ihdina siratal mustaqim, ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya, siratal ladina an'amta alaihim ghayral maghdubi alaihim walad dallin, wato hanya madaidaiciya wanda kai musu ni'ima a gare shi, ba hanya ba wanda take ta batattu yahudawa da nasarawa ba, ba wannan hayoyin ba. Sai Allah subhanahu wataala yace fa haula'i, wannan duka adda bawa ya li abdi, na bawa na ne, wa li abdi ma sa'ala, kuma na da bawa na wato abinda ya roka. Kenan nan duka kai ne ka roka, Allah subhanahu wataala ya shiryar da kai hanya madaidaiciya, ba hanya batattu ba da yahudawa da nasarawa, ba hanyar su ba. Ke Allah yace to wannan an baka naka ne. Kenan wannan babban falala ce ta suratul fatiha, cewa Allah subhanahu wataala ya raba ta gida biyu, rabi nashi, rabi kuma kai naka. Kayi addu'a a ciki kuma an ce ma an karba. To idan ya zamanto zaka yi karatun Fatiha a karba maka, to wani irin karatu ne? Ai dole karatun ya zamanto da sharadi, ba irin karatu ba wanda dole wannan karatun, dole ba irin wannan karatun ba, dole sai karatu wanda zaka yi shi daki daki daki, saboda shi Alqur'ani Allah subhanahu wataala ya safko shi ne wato ai daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya karantar, to nan dole wajen Annabi zakka nema yaya ya karantar, tukun ka dauka ka karantar. Yana daga cikin haka kuma falalar suratul Fatiha, Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana cikin masallaci yayin kirayi Ubay ibn Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab yana salla, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya can daga baya yazo, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace mishi, ina kamna, ina son ni in sanar da kai wato wata sura kafin in huta daga cikin wannan masallaci. Wata sura ce? Yake cewa suran nan shine mallan ya kawo mana wannan hadisin, yana daga cikin kissa kenan ta Ubay ibn Ka'ab. Shine yace wa kana yaqulu ma anzalallahu azza wa jalla fi at-taurati wala fi al-injili mithlu umbil qur'an, wato Allah subhanahu wataala bai saukar ba a cikin at-taura ko kuma haka bai saukar ba a cikin injila kwatankwacin wannan ummul qur'an. Wace ce ummul qur'an? Ita ce suratul fatiha. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa hiya sab'ul mathani, wato ayoyinta guda bakwai ne, kamar yadda Allah subhanahu wataala can yake cewa wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil azim. Malamai suka ce an sanya mata sab'ul mathani dan me sa? Saboda ayoyinta guda bakwai ne, sannan kuma al mathani shine ana taraddudin, wato ana kokkoma maimaitata, ana mimmita wannan sura. Idan yanzu muka ce a cikin sallah ma wajen su 17 kake karanta ta, kin shi yasa ake ce mata sab'ul mathani, kuma haka ana ce mata alqur'an wal qur'anul azim, yace alladhi utituhu, wanda aka bani ita. Wannan yana daga cikin falalarta Ubay ibn Ka'ab a cikin kissai. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo suna tayyazar su huta, Ubay bin Ka'ab da ya zamanto yana dan tahiyya ma a hankali saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kan ya wuta daga masallaci zai sanar da shi kuma yaga har an kusa wuta Annabi bai sanar da shi ba duba ku gani irin kwadayin sahabbai ne yanda suke kiyaye yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya abu sai da aka kusa wuta waye tuna ma Annabi yake cewa to abinda kace zaka sanar da ni wato ka sanar da ni shine ka gai mishi wannan magana yake cewa wato hiya sab'ul mathani wal qur'anul azim allati utituhu kenan wannan ma yana nuna mana wato irin falalar wato suratul fatiha haka kuma yana daga cikin falalar suratul fatiha cikin hadisin Anas yarda Allah ta tabbata a gare shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya je zai kwanta ya kwanta a saman makwancin shi saman gadanka sannan ka karanta suratul fatiha sannan ka biyo ta da kul huwallahu ahad to babu ka samu amn ka samu security babu abinda zai same ka in dai ba mutuwa bace kenan wannan yana daga cikin kariya ce ita ma daga cikin falalar wato suratul fatiha falalolin ta diyawa ne kenan wannan kadan daga ciki sai malam yace wa amara sallallahu alaihi wasallama almusiu salatahu haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurci wannan mutumin da yake muna na sallar shi shine Khalad bin Rafi' zan muga malam yana ta maimaito mana wannan almusiu salata saboda annabi wanda yazo wajen annabi cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi koma kai sallah saboda baka yi ba sallah har sai da akai so uku da yazo yace annabi ka sanar da ni sallai shi bai iya ba wata kai wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sanar da shi shi yasa kenan nan malam duk kowace gaba zaka gani yana maida ka kan wancan hadisin kenan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wannan shi Khalad bin Rafi' ya wato yanda ake yin sallah a cikin hadisin dai wani lafazi yace mishi an yaqra biha fi salati ya umurce shi da ya karanta suratul fatiha wato a cikin sallar shi haka kuma wa qala liman lam yastabi hifzaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayi ga mutumin da bai iya harzace wato fatiha saboda karancin lokaci misali kai ne ka shigo addini yau to wani ba a samu ba damar har a karantar da kai suratul fatiha ka harzace kuma ga lokacin sallah yayi mutun daga ya shigo addini komai na addini ya hauka shi to kai kuma baka iya ba suratul fatiha kuma zakai sallah to me zakai shine malam ya kawo mana wannan ga mutumin da bai harzace ta ba kenan sai ya zamanto yace kul yace subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kenan wannan ambaton Allah zai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar an yi kabbara liman yayi kabbara ko kuma shi kadai zai sallar shi kenan da wannan zai سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ان يسوسي يجيبر الصلاه ايتاتي ميمكون سوره الفاتحه ga mutumin da bai haddace ba da karin wala haula wala quwwata illa billah sai kuma a wani lafazi yace wa qala lil musii salatahu fa in kana ma'aka qur'anun faqra bihi wa illa fahmid allah wa kabbirhu wa hallilhu yake ce mishi idan ya kasance tare da kai ka haddace wani abu daga cikin alqur'ani to ka karanta shi a cikin sallah idan kuma baka harzace ba to ya zamanto ka godewa Allah subhanahu wataala kai kabbara kuma kai wato la haula wala quwwata illa billah kenan wannan ga wanda bai iya ba suratul fatiha saboda karancin lokaci yanzu ya shigo musulunci bai harzace ba amma mutumin da ya zamanto kuma ga kanan lafiya kalau baka ce ba kai baka iya ba fatiha kuma kullun ka ringa subhanallahi walhamdulillah ka koma makaranta da wuri ka je ka harce suratul fatiha kenan ka ringa karanta ta a cikin sallah saboda makarantu ga sunan alhamdulillah a cikin gari sai dai in a cikin daji kake kuma wannan ko babu malaman da zasu karantar da kai kenan sai kai kokari ka dauki wannan in yaso kuma idan ka karanta yake ka ci gaba kenan nan malam a cikin wannan baban ko kuma cikin wannan fasalin ya nuna mana rukuni ne wato suratul fatiha karanta ta sannan kuma da irin falalar da take da kuma mutumin da ya zamanto wato bai iya ta ba saboda karancin lokaci ko wani abu makamancin haka kenan ga abin da zai yi shine zai yi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai malam yace naskhul qira'ati wara al-imami fil jahariya wato shahi karatu wato bayan liman lokacin kenan da yake karatu a bayyane muka ce wannan mas'ala ce wanda malamai suka yi sabani da ita sosai kafin mu shiga mu karanta wannan malamai gabaki ɗaya sun yi ijma'i cewa sun haɗa kan cewa karanta suratul fatiha ga mutumin da yake munfarid da limani wajibi ne sai ya kawo ta saboda mutum idan bai kata masallaci ba ta cika ba sai ka kawo suratul fatiha sabanin da malamai suka samu shine game da idan ya zamanto liman da mamu su mamu kenan masu bin liman shin su wajibi ne sai sun kawo ta suratul fatiha ko kuma ba wajibi bane ba wajibi sai sun kawo ta ko kuma ba wajibi bane ba wasu sun tai cewa a wajibi ne su ma sun kawo ta a yaushe za su kawo ta kuma alhali ga zan magani nassoshi anan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan kada ayi musabaqa da shi kada ayi munaza a cikin karatu kenan zan mu karanta insha Allah kenan mu gani abinda malamai suka ce malam yace wa kana qad ajaza lil mu'tammina an yaqra'u biha wara al-imam fi salati al-jahriyah wato annabi sallallahu alaihi wasallama da farkon lamari wato yayi umarni ya halartar da ya zamanto ga wanda suke bin liman su karanta suratul fatiha koda ga liman yana karatu a bayyane idan karatu yake a sirje misali sallar azhar ko sallar asar ko kuma raka'a ta karshe ta magriba ko raka'a biyu na karshe na bayan sallar isha'i wannan babu sabani karanta zakai kaima lokacin da yake bayyana karatu raka'a biyu ta farko sallar magriba ko kuma ta farkon sallar wato isha'i ko kuma sallar asuba to shine da farkon musulunci wato an halitta mutun yayi kana iya ka karanta amma dai haitsu kana yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fi salatul fajri asalla al-fajr fa qara'a fa thaqulat alaihi al-qira'a wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin limanci ya karanta sai karatu ya mushi yauni wato yaji wato kamar yana yin khata ko kuma wani abu makamancin haka yana karatu da aka yi da sallah falamma faraga qala sai yace la'allakum taqra'una khalfa imamakum yake cewa ina jin fa la'alla kuna karatu wato bayana da ake sallar nan sai annabi sai suka ce sahabbai suka ce mai annabi sallallahu alaihi wasallam kwarai kwa suna karatu bayan shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu la taf'alu illa an yaqra ahadukum bi fatihati alkitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mata to kawai wanda ya sa yake yi sai dai kawai miye fatihati alkitab sai karanta fatiha kadai idan liman yana karatu a bayyane kada ka karanta komai sai fatiha saboda mine saboda sallah ba ta inganta sai wanda ga mutumin da bai karanta ba wato suratul fatiha kenan ka kawo ta wannan a farkon lamari bayan haka summa nahahum anil qira'ati kulliha fil jahriyah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani ga baki daya akan karatu karanta hatta da fatiha yin a jahriyah kenan sallar da ake bayyana karatu yake cewa wadhalika hinama yayin da ya kasance in sarafa min salati al jahriyah fiha bil qira'a wa fi riwayatin annaha salatul fajr fa qala yayin da ya kasance wata riwaya ta nuna cewa sallar asuba ce ita ma an kida ta annabi sallallahu alaihi wasallam he yace hal qara'a ma'i minkum ahadun anifan shin wato yanzu nan wani ya karanta tare da ni lokacin da ake sallah sai fa qala rajulun sai wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na'am eh kwarai ko ya rasulullah ana ya rasulullah ni ne na karanta tare da kai fa qala sai kuma yace inni aqulu mali unazi'u ni na kasance ina ce muku dan me yasa ake shayayyata ake jana da alqur'ani wato yana karatu wani misali liman yana karatu kai daga baya kana karatu yaya liman zai ji zai kamar ana wannan in shi ba zai samu ba nutsuwa ya so idan liman yana karatu ya zamanto kowa ya shiru yana saurara an yi nutsuwa amma idan ya zamanto wani yana karanta zaka ji kamar wani ana munaza aka a cikin wato karatun sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai Abu Huraira yake cewa fantahan nasu anil qira'a sai mutane gabaki ɗaya suka tsaya suka daina karatu yayin da liman yake karatu a jahiliya an fahimta kenan yayin da liman yake karatu a jahiliya ku kuma he ku kyale fantahan nasu ma anil qira'a ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fima jahara fihi rasul sallallahu alaihi wasallama bil qira'a hina sami'u zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa wa qara'u fi anfusihim sirran fihim fima la yujharu fihi al imam yayi kasance kenan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan magana sai suka zamanto suna kyalewa lokacin da limami wato yake bayyana karatu sai dai su karanta a sirrance wato a cikin wato zuciye su inda ba a bayyana karatu an fahimta kenan a lokacin da ake bayyana karatu sun tsaye da karatun fatiha da wata sura amma inda ba a bayyana karatu ya kasance wato suna karanta wato suratul fatiha sai malam yace waja'ala al-insatu li qira'ati al-imam min tamamil ihtimam al-ihtimamu bihi فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا سيزمنتو كاليوا أي شروع يا يند لمن يكي واتو كراتو أتكين صلى شيني أبن ديكي تككي وجن كوي دنيما سبو دني حديث رواية لتزو حديث أبي هريرة وكمونا لفظينا أبي سيد الخضريني واتو يكي تيوا كأي أنسان يلماني دن أي كوي دشي سيتي فإذا كبر فكبروا إذن يأي كبرا تكوي كبرا وإذا قرأ فأنصتوا إذن كمينا كراتو تكوكو تالي سيزمن توكي نن إذن لمن ينا كراتو واتو كوشرو زكوي كنا سورا رنشي واتو أبنديك كرنتا سبو دفا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون سيما لأيكي تيوا كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراء الإمام kamar yanda ya zamanto sauraron liman da kake ya wadace ka wato akan karantarwa saboda mi shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'a wato duk wanda ya kasance yana da limam to qira'at da liman yake wato ta zamanto qira'a akan shi an fahimta saboda mi zasu yi musharaka kamar yanda idan yazo ghairul maghdubi alaihi waladdallin za a ce mi amin to kun yi musharaka kenan a cikin gabaki daya wato addu'a da yi ko kuma cikin karatun Fatiha da yi kamar yanda annabi Musa da annabi da Harun da lokacin da ake da suka yi addu'a Allah subhanahu wataala da yazo mi yake cewa kad ujibat da'awatu kuma su bi suka yi aka ce an karba muku addu'a ta ku amma dai alhali menene lokacin annabi Musa shine yake addu'a shi Haruna amin yake cewa sai aka amsa cewa an karba muku ku biyu kenan wannan malamai suka ce dalili ne akan idan ya zama to liman yana karanta Fatiha kai kace amin kamar kai ma ka karanta suratul Fatiha ne an fahimta na'am kenan wannan malam ya kawo mana ya nuna mana cewa abin da yake hasalla wanda take ana bayyana karatu kai ya zaman to kana bayyana karatu wannan an shahe shi a farko ne ake duk da cewa wasu malamai kamar yanda muka ce matsala ce wanda malamai sun yi jayayya sosai akan ta saboda wasu suna ganin dalilan wannan hadisi dole ya zaman to mutun ya kawo suratul Fatiha suke cewa yaushatu zaka karanta an ce kuma idan ana karatu a yi shiru suke cewa lokacin da liman ya tsaya misali ya ce alhamdulillahi rabbil alamin kahin ya wuce kai ma yake ce alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم كما يكتا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كما كتا مالك يوم الدين واسو مالك سكتا نم مالي اكو يتكلفي واسو سكتا تو يا عند لمن يسأ يا إلى سورة الفاتحة أينا ينشروك هنيا لو جوة سورة سكتا تو أنام كتنان تا وانا لو كتن كتن نيكس كيا سرتو واسو لمن من دك أن إلى أن أوكا ودي لمن زكني كإن إلى سورة الفاتحة أينا أنسى يا yayi bismillah kuma ya tuno ina zai dauka ina zai karanta bayan sallah to amma wani daman shi ya zo a programme ki kawai ya zo rata ya take to kaga lokacin ka danne ba zaka in kuma kace zaka karanta a lokacin yana ne sai dai ka zo alhamdulillahi rabbil alamin irin wannan karatun ba yayi ba kenan dai magana ce wato muka ce wanda malamai sun yi sabani akan ta sun yi sabani kuma wannan Muhammad Nasiruddin Al-Albani wato yana da cikin mumayyaza ce in shi wato khasa'is in shi abinda ya kaita da shi shine karfin hujja wato idan kaga ya kawo wani abu da malamai suna cewa a na Muhammad Nasiruddin Albani wato yana da tashaddudi tsanani sosai to amma dai dalili ne ya nuna haka ba wai tsanani bane ba dalili ne hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam zai dauka ko kuma aya wadda ta tabbatar da haka ta tabbatar matukar hadisi ya inganta a wajen shi zaka gani wato yayi hujja da shi wanda dukkan abubuwa mun gani a farkon littafin nan yanda muka ce irin tarihin shi sai da yake duk kasar da yaje sai an kore shi saboda yanda yake kafewa akan dalili idan abu ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama to sai dai a kashe tsohuwa akan dauda wata bai ba ja da baya ba ja da baya to shi yasa idan ka gani Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah subhanahu wataala ya kawo ya sa ya zama to shine mujaddidi kamar yanda hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a kowace shekara 100 Allah subhanahu wataala zai guddo wani mutum ya ƙara jaddada muku addini ya ƙara binciko addini ya ƙara tabbatar da abubuwa malamai yanda suka yi bi Muhammad Nasiruddin Al-Albani sun ce yana daga cikin mujaddidi na wannan wato shekara 100 da ta zo to a gaskiya ra'ayin da ya tahi ra'ayi ne wanda gaskiya yana da dalilai da yawa, saboda idan muka dauka cewa liman yana karatu kai kana karatu, kamar zai zama to kana nema ka wannan yin mishi, idan muka ce to in ya kyale ka karanta kai kuma lokacin ka danne, kenan wancan dalilin da ya nuna cewa man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'a, kenan wannan zai zama to ta wadace ka, muna roƙon Allah ya karba mana. Amma ya zama to in kai kadai ne to wannan wajibi ne ka karanta suratul fatiha, kai kadai zaka yi sallah wajibi ne ka karanta suratul fatiha, idan kuma kai ne liman kai ma kuma wajibi ne ka karanta suratul fatiha, kenan a sallah wadda take mai raka'a hudu biyu wanda ake bayyanawa misali sallar isha'i, kenan ya zama to ka wadatu da karatun liman wadda kuma ta zama to ana asirta kai kuma sai ka karanta, kenan ka karanta suratul fatiha. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Malam yace wujubul qira'a fi sirriya, kenan shine zai kawo mana wajibcin wato karatu a cikin wato sirriya raka'a wadda ake yin ta a asirce. Sai malam yace wa amma fi sirriyati, amma karatu wanda ake yi a asirce raka'a wadda ake yi a asirce, faqad aqarrahum ala alqira'ati fiha, wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ayi qira'a wato a cikin ta a karanta suratul fatiha. Fa qala jabir bin abdullah yake cewa kunna naqra'u fi zuhri wal asr khalfa al imami fi rak'atayn al awwalayn bi fatihati al kitabi wa sura wa fi al ukhrayn bi fatihati al kitab, wato jabir bin abdullah yake cewa mun kasance wato zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, mun ce sahabi idan yace mun kasance to yana nihin wato zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, wato sun kasance suna karanta a cikin sallah azhar da al'asr bayan liman suna karanta suratul fatiha wato raka'a biyu na farko suratul fatiha da sura fatiha da sura, kenan raka'a ta farko su yi fatiha da sura, ta biyu ma su yi fatiha da sura, haka kuma a na karshe sai su karanta fatiha fatiha, kenan wannan ya nuna mana a sallah wadda take a asirce ana yin shiru karatu ake, ba dan kaji an yi shiru kawai ka yade ba, karatu ake, karatu irin yanda ake a bayyane, ka zo kuna da liman inka kuna sallah an yi kabarta yana karanta suratul fatiha da sura, kai ma kana karanta suratul fatiha da sura. Kuma akwai tambihi guda wanda idan ya zamanto wasu zaka gani lokacin da liman ya ida karatun shi shi yayi kabbara zaka ga wani ya tsaya, ko me yake karatu yake zaka gani yace a yana so ya ida sa, to wannan saba ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam, abinda yake sunna annabi sallallahu alaihi wasallam mun ga hadisin Abu Huraira yarda Allah ta tabbata ya gare shi yake cewa inna ma ju'ila al-imamu liyu'tama bihi fa idha kabbara fakabbiru wa idha raka'a farka'u wa idha sajada fasjudu, haka al-hadis, kenan liman yana kabbara kawai kai abinda yake kanka shine ko mi kake yi ka cire kai kabbara, yana dagowa ko mi kake yi ka cire ka dago, in kana sujjada ne kake addu'a kana su ka zamu khushu'i liman ya dago idan kai ta ce to liman ya wannan maka, amma an ka ta yi gida ka zauna cikin kiyamun dai ne kai kai ta addu'o'inka, amma yana dagowa ka dago yawa suka gani wasu ku yi sahu da su liman ya salamce sai can ka ji shi ya ce assalamu alaikum, sai ka rasa shi waye yake bido, liman ya salamce har ya shuyo wannan wa zaka gani shi wai yana nan yana ta attahiya ko yana ta rabbana atina fid dunya, to an gama sallah kai kana wannan ai kana madura ma takallufi akanka deja an ida an wuce, kenan kawai liman yana salamcewa ka salamce abinda ake kada ka rige liman, amma yana yi kai bayan shi ka zaman to kanan liman kamar yanda muka gani a karatun mu cikin wannan littafin, kenan cewa kana karatu a asirje misali liman ya karanta zai karanta alam nashra kai kuma sai ka zo manto zaka karanta bakara tana yawa muraja akace zaka kai harda, to inda ya ida ko cha kai alif lam mim yace Allahu akbar kai ma kai kabara shikenan karatun bakara ka kabari ya kaje gida, kenan wannan shine sunna annabi sallallahu alaihi wasallam, kenan annan jabir hadisin da ya kawo ya nuna mana cewa sallah wadda take a asirce sabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna karanta wato sura fatiha da sura a raka'a'i guda biyu, kuma a raka'o'i guda biyu na karshe suna karanta fatiha. Sai malam yake cewa wa inna ma ankara tashwish alaihi biha wa zalika hina sallal zuhur bi ashabihi fa qala ayyukum qara'a sabir ismi rabbikal ala, wato annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi inkarin tashwishi akan bayan sallah azhar, saboda da sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan bayan shi suna sallah wani lokaci sallah azhar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ana sallah yaji wani yana dan dago karatun shi, wanda halin shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan suna sallah wata ran yana bayyana musu karatun da yake, koda sallah ce a asr ce. Misali ana sallah azhar yayi kafara alhamdulillahi rabbil alamin maliki yawmi he dan dago karatu kuma wannan yana daga cikin hikima na mutumin da bai san ba ana karatu ya san karatu ake ba yasa haka kuma wanda yake mutaba'al liman la'alla shi ma ya dauko inda liman ya karanta ya karanta kenan wannan shi yasa to ya ta samu kuma cikin sahabbai a cikin mamu cikin sahabbai ana sallah azhar wani yayi karatu har ya bayyana karatu annabi yayi to shine idan aka yi da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu wane ne ya karanta subbih sima rabbikal a'la a cikin sai wani mutum yake cewa ana walam uridu biha illa alkhair wato amma banna da na karanta wannan ba komai bane sai alkhairi nake nufata da karatun wannan da nayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu kada araftu anna rajulan khalajaniha wato hakika na samu na san da cewa wani a cikin sallan nan yayi munaza'a da ni a cikin karatu saboda idan liman yana karatu muka ce idan wani ya kama yana yi ko kuma wani abu zaka ji yana jin yauni wato a cikin karatun nashi wa fi hadisin akhar a cikin wani hadisi yake cewa kanu yaqra'una khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam fayajharuna bihi faqala khalaltu khalattum alayya alquran wato sun kasance suna karatu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam suna bayyanawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu suna takula mishi wato karatun alqurani a cikin sallah kenan wannan ya nuna cewa idan liman in sallah asirta ake ana so ka yi ta asirce kada ka bayyana ya zaman to abinda ba so ka shawwashe liman tunda shi yake jagoran wato kumamu shi yasa idan wani ma me yake cewa kuskure kai in karamin kuskure ne liman yake dauke maka kenan dole liman a same shi ya natsu wato a cikin sallah kan wani abu ya shawwasha shi wa qala haka kuma yake cewa innal musalli yunaji rabbahu wato shi mai sallah yana munajati ne yana ganawa ne wato da ubangijin shi falyanzur bima yunajihi bihi wato ya duba ya gani da menene zai yi munajati da menene zai gana wato da Allah subhanahu wataala wala yajhar ba'dukum ala ba'd bil qur'an kare ya zama to ɗayanku wato yana bayyana karatun game da ɗayanku a cikin alqur'ani misali ana sallah cikin sahu kowa yana munajati da ubangiji wani yazo karatun fatiha yana karanta daki daki yana kamar shuurin Allah a lokacin yana neme do mishi ya nusu kai kuma ka zo kana karantawa a kusan shi kana daga murya kaga zaka shawwasha shi kenan shi yasa kowa yana munajati ne da ubangiji kenan ya zamanto ka san da me zaka yi munajati da ubangiji kai a asirce wato kai da ubangijin ka kuke idan ya zamanto kuma kai ne liman wannan wato a sallah wanda ake bayyana sai ka bayyana wa kana yaqulu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wato duk wanda ya karanta harafi guda a cikin alqur'ani yana da gare shi wato hasana wal hasanatu bi ashri amsalha kuma haka hasana guda da gomanta makamantanta idan kai ce shine yace la aqulu alif lam mim harfun bazan ce ba alif lam mim harfi guda ne sai dai alifun harfun wala min harfun wa mimun harf cewa alif harfi ne lamun harfi ne mimun harfi ce wato idan kace alif lam mim lada nawa lada 30 to kowane harfi kana da lada 10 to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin lada ka ci wajen 300 ba wani abu to ka gani to haka addini yake wato addini kawai komai a sawwaki yake lada zubawa ne ake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba sai dai wanda yake abu ka in zaka gani addini kawai an zuba maka lada duk abu in kai mun gani hadisi cikin litafin mun 40 nawawi a cikin nan ko cewa idan mutum yayi yunkurin zai yi aikin lada guda kai niyya zakai baka samu baka yi za a baka lada za a baka idan kai kuma za a baka ladan kuma a baka ita rimka ma ita guda 10 kamar kai abun su 10 kuma Allah subhanahu wataala ya rimka ma wanda ya gida ma ya rimka ma hadda yi ko ya rimka ma malala gashin tumki yake cewa kenan wannan yana daga cikin falala addini kenan nan malam ya kawo shi dan ya nuna mana kai karatun alqur'ani daki daki a cikin sallah lada ne kake samu ka ba kowane harafi hakkin shi zamanto inda hamza ce ka bata hamza ce kada ka zamanto da baka iya bambanta ainun da alifun wajen a kace a wajen a kuma kace a kazo zaka karanta Fatiha kace alhamdu kaga ai ba kinan dole ya zama to kana sai ka ji kai ta banna kuskure ka dan sai ya bata ma'ana kuskure ka dan sai ya bata ma'ana idan ya zama to kana bin limami yayi kuskure idan kana tadabburin menene ake ji wani sai ka fadi kawai wani dai baka gane yani wata ran in ka dan kana ji wallahi duk wanda zai ji ya samu yayi wata guda misali a samu wani limami inda yake karatu limami lahiya launi maharijul huruf yake huddawa ayoyi diki diki yake huddawa yayi wata guda yana kara yana sallah bayan shi a zo a saka bayan wani liman zaka yi sallah kawai dai kai ta istighfar wallahi amma wanda suke zuwa Saudiya suna dan kwanakin su ko shekara idan suka dawo nan ana karatu zaka ji kawai sai dai daga an kwana bi kai ma ka saba kawai a waje amma dai ji zakai kawai kamar ana tsumka ka ta kura kake wallahi wannan saraha ce duk da su wancan bayan Allah mutan Larabawa ne Allah subhanahu wataala ya sauke musu halishin da su aka sabgata alqur'ani zaka ji inda ake karatu diki 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 afa kowane haraji haƙin shi litakrahu ala nasi ala muksin wa nazzalnahu tanzila wato shi alqur'ani ya gani amma kuma zaka samu a cikin nan din ma kuma a samu wani wanda in yana karanta sai a hankali sai ya je ga san musabaka ya ciyo ta a can aje ciyo ta a can to kenan kun gani kawai niyya ce mutun zai sa ya gyara karatun shi ka sa niyya ka gyara karatun ka ka sa niyya saboda lokaci da yawa zaka gani saboda karatun limami misali yana faruwa ana irin azumi idan yazo saboda karatun limami zaka gani an tashi an tafi wani masallaci saboda mine wato idan ina sauraron karatun limamin wani yake jin sallah nahi samu nutsuwa nahi samu ina tadabburin me ake fadi a alqur'ani koda kwa banna ganewa amma na san kawai wannan magana ba magana mutum bace to dole kenan ya zaman to mun dare ta karatun mu mun zaman to muna yin komi wato da kira'a ya zaman to kana rerawa kaji alhamdulillah insha Allah nan zan mu tsaya da fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu lada kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.